أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيونيكو شابيوغا وطن شابيونيكو نعم Sha'deni na abunan na turawa nawa ne yau tara a kaman kwana uku ne tsakanin su ko
kwana uku ne tsakanin
da musulmi da shi to sarki musulmi ya ce 11 ga wata yau 11 ga watan Rabi'in al-Awwal ko hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1,421 wanda ya daidai da 9 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin unguwar Hausawa cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Muqaddimatul Iziyya na ainihin wato babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata fa tare da a cikin fasalin da yake maganar masu warware alwala inda muka karanta ainihin wato abu na uku shine al-hadath wanda shine muka ce shine abin da ke fita da daya daga cikin mafita guda biyu ta fuskar lafiya wal'itiyadi da kuma sabo mun yi bayanai akan haka da kuma abinda malamai suka faɗa dangane da abubuwan da ke fita daga ainihin mafita guda biyu sannan mun yi bayani akan rudubatu farjil mar'a ko ifrazatil mar'a wanda malam bai kawo shi ba amma mun riskar da shi ciki domin yana da alaka da abubuwan da ke warware alwala bisa sabanin malamai wasu sun ce danshin farjin mace yana warware alwala wasu sun ce baya warwarewa kamar yanda shi ma mun ji maganganun malamai akai sannan sai muka shiga mas'alar shafar mace wanda shi ma muka ce na hudu daga cikin abubuwan da ke warware alwala akwai al-asbab asbab din nan kuma guda uku ne na farko akwai shafar mace ko shafar wanda ake jin dadi da shafar sa a al'adance kamar mata kamar kuyanga idan an yi shafar da nufin jin dadi kuma aka ji dadin ko kuma ma ba a ji dadin ba ko kuma aka samu jin dadin ba tare da niyya ba to duk mun yi wannan bayanin da kuma abubuwan da malamai suka faɗa game da hukuncin shafa din na warwarewa ko rashin warwarewa sannan mun karanta gaba ta biyu a wannan shi kuma shafar mutun ya shafi al'aura sai ya shafi zakarinsa da tafin hannunsa ko da yan yatsunsa ko da gefe to shi ma nan mazahib ne wajen ainihin wato guda a mazahib ne wajen guda hudu muka karanta warwarewar wasu sun ce ta warware gaba daya wasu sun ce bata warware ba wasu kuma sun shiga manzila bainal manzilatayn ma'ana sun shiga tsaka-tsakiya bata warware ba gaba daya ma'ana ba a koda yaushe take warwarewa ba ba kuma a koda yaushe ne alwala take zamantowa ainihin wato tana nan ba da haka wannan duk tafsilin mun yi shi a darasin da ya gabata da haka kai tsaye zamu shiga wala bil qahqahati fi ssalati ko qala al musannif rahimahullahu ta'ala wala bil qahqahati fi ssalah haka da wato alwala bata warwarewa saboda kyalkyalewa da dariya a cikin sallah ma'ana kyalkyalewa da dariya baya warware alwala, baya cikin abubuwan da suke warware alwala, kawai dai yana bata sallah ne, kamar yanda yazo a cikin athar da aka samu daga Jabir dan Abdullah, an tambaye shi game da mutumin da yayi dariya a cikin sallah, sai yace ya sake sallah amma ba zai sake alwala ba. Wannan shine athar mauqufi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta'alikan, sannan wa wasalahu al-Baihaqi wa Darqutni. Sannan wannan shine mazhabar Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuya da kuma Abi Thawr. Wannan mazhabun su ne gaba ɗaya cewa wato dariya ba ta warware alwala, sai dai in a cikin sallah aka yi ta sallah ta baci. Imam Abu Hanifa da wasu cikin malamai su suka ce alwala tana warwarewa idan an yi dariya. A mazhabar Abu Hanifa da wasu cikin malamai, idan mutum ya fashe da dariya, to ba wai sai yana cikin yana kawai alwalarsa ta kare. Sun kafa hujja ne da wani hadisi munqati, wanda hadisi ne na Abil Aliya, cewa wani mutum wanda baya gani sosai mai dindimi a ido ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane suna sallah, sai ya gangara sai ya fada cikin wani rami a masallaci. To wannan dan fadawar da yayin da baya gani sosai, yana ganin dishi-dishi a idansa, da yazo ya taho kawai sai ya fada wannan ramin bai sani ba, sai wasu daga cikin mutane sai suka fashe da dariya. To shine wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk waɗanda suka yi dariyan nan su saki alwala kuma su saki sallah. Wannan hadisi ne da'ifun jiddan, an bayyanta kuma shine madogarar Imam Abu Hanifa da malaman da suke ganin alwala a dariya tana warware alwala. Sun kafa hujja ne da wannan hadisin, kuma hadisi ne wanda yake ya kai matuƙa wajen rauni, hadisi ne wanda Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi da Ibn Adi, hadisi ne da'ifun jiddan. To kaga kenan, idan hadisi ya zama bai inganta ba, kaga badala listidlalu bihi, da aka kafa hujja da wannan hadisin ma ya tashi daga aiki. Da haka dai dariya ba ta warware alwala, sai dai tana bata sallah. Wala bi masimra'atin farjaha 'ala al-madhhab wa qila yanqudu mutlaqan wa qila yanqudu in al-tafat in qabadat alay aw al-tafat ay adkhalat yadaha bayna shafarayha wala yantaqidu in massat zahira. Mala yace wala bi masimra'atin farjaha, haka alwala bata warwarewa dan mace ta shafi farjinta. Alal madhhab, a madhhaba ta malikiya. Wa qila yanqudu, wani kaulin kuma suka ce alwala tana warwarewa idan mace ta shafi farjinta mutlaqan, ko da ganganci ko ba da ganganci ba, ko dan ta ji dadi ko ba dan ta ji dadi ba, shine mutlaqan din alwala ta warware. Wa qila, kauli na uku su kuma suka wasu suka ce a'a, yanqudu, alwalar za ta iya warwarewa in qabadat alaihi, idan ta damki farjin nata. Aw al-tafat ay adkhalat yadaha, ko kuma ta tura hannunta, ma'ana ta shigar da hannunta, bayna shafaraiha, tsakanin dumbarin farjinta, ma'ana ta shigar da hannunta ciki. To wasu malaman suka ce sai in ta yi haka shine alwalarta ta warware. Wala yantaqidu imma sad zahirahu, amma suka ce alwalarta ba ta warware ba idan ta shafi samansa. To kauli na farko shine mazhabar Imam Abu Hanifa, Imam Malik Allah ya musu rahama, cewa mace idan ta shafi farjinta alwalarta ba ta warware ba. Amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad su kan sun saba musu, su sun ce idan mace ta shafi farjinta kawai ta saki alwala. Kaga an yi bibiyu kenan, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, waɗannan sun tafi akan idan mace ta shafi farjinta alwalarta tana. Imam Shafi'i, Imam Ahmad su kuma suka ce idan mace ta taba farjinta alwalarta ta kare, saboda hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي من مس ذكره فليتوضا واي ممرأه مست فرجها فلتتوضا. من ذا الله يتي دو wanda ya taba zakarin sai saki alwala, duk matar da ta shafi farjinta ta saki alwala. Wannan hadisi ne wanda yake a sahihu li ghairihi, Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi. Sannan wa qawlu ummul mu'minin Aisha as-siddiqatu binti as-siddiq idza masatil mar'atu farjaha tatawadda'at, wannan kuma shine mazhabar na Aisha, idan mace ta shafi ainihin wato a farjinta to kawai ta saki alwala. To wannan shine yasa Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewa idan mace ta shafi ainihin farjinta alwalata ta warware kamar namiji. To ya za a yi tarjihi tsakanin waɗannan matsaloli?
to sai malai ke cewa wa haythu rajjahna naqd alwudu'a bi mass adh-dhakari wal 'asl fi an-nisa'i annahunna shaqa'iqur rijal.
Kun san mun karanta a wajen shafar zakarin namiji, wasu sun ce in ya taba zakarinsa alwalarsa ta warware mutlaqan, wasu kuma suka ce in ya taba zakarinsa alwalarsa tana nan bata warware ba mutlaqan. Ko kuma a ƙarshe hadisai da kuma bayanan da muka karanta, shi kansa Dr. Mansur sai ya tafi akan cewa alwala ta warware duba da hadisan da aka kawo in kun tuna darasin da muka yi wancan satin. To sai yake cewa bisa wa'ancan bayanan da aka faɗa cewa in mutum ya taba zakarinsa alwalarsa ta warware mutlaqan, to akan wannan fatawar za a dora mata, saboda su ma mata asali shaqa'iqur rijal, wato abokanan tagwaitakar maza ne. Duk irin hukuncin da ya shafi namiji ya shafi mace, sai in an samu wani dalili da ya nuna akwai bambanci. Amma in ba a samu wani dalili da ya tabbatar da bambanci tsakanin mace da namiji ba, to duk hukuncin su iri ɗaya ne. La'annan nisa shaqa'iqur rijal, saboda su ainihin wato mata shaqiqan maza ne. An fahimta? Dan haka maganar cewa alwalati ta warware idan ta shafi farjinta, to kamar namiji ne idan ya shafi zakarinsa, saboda waɗancan hadisai guda biyu da muka karanta a baya.
قال المصنف ولا بمس الدبر ولا الأنثيين ولا بالإنعاز من غير لذة ولا باللذة بالنظر من غير مذين ولا بالتفكر مع اللذة في قلبه من غير إنعاز.
Wacce mas'ala an fahimce ta, ko an komar da mu ne mas'alar da ta shafi maza, wannan sabanin ko wannan tattaunawa da muka yi namijin da ya taba gabansa, to shi zaka dauko ka bada fatawa akan matar da ta taba ainihin wato al'aurata. To sai yake cewa wala bi masud dubur, haka alwala bata warwarewa dan mutun ya taba duburarsa. Walal unthayin, haka alwala bata warwarewa dan mutun ya taba marerensa. Wala bil in'az, haka alwala bata warwarewa dan zakarin mutum ya miƙe. Min gairi laddatin, indai ba tare da jin daɗi ba. Aw bil in'az, ko kuma zakarin nasa ya miƙe bin nazari, saboda kallo da yayi. Min gairi mazin, amma ba tare da ya fitar da mazi ba, alwalarsa tana nan. Wala bit tafakkuri ma'al ladha, ko kuma tunani tare da jin daɗi fi qalbihi, a zuciyarsa. Min gairi in'azin, amma ba tare da miƙewar zakari ba, alwalarsa tana nan bata warware ba. Amma game da shafar dubura, فلا يدخل فيما سبق من الأدلة على نقض الوضوء بمس الفرج أو الذكر.
شافت دبرا ba zai shiga cikin bayanin da ya gabata ba na hukuncin shafar zakari ko shafar farji, domin ba shi ba farji bane kuma shi ba zakari bane, dubura sunanta. Dan haka hukuncin al-zakar da al-farj ya bambanta da hukuncin ad-dubur, kuma baya inganta a yi ƙiyasin dubura a kan farji da zakari, a ce to ai tunda an ce in mutum ya taɓa zakarinsa ko mace ta shafi farjinta alwala ta warware, to dubura ma ai ita ma duk hukuncin iri ɗaya, ba za a yi ƙiyasi a kai ba. Li adami wujudi illatin jami'a, saboda in za a yi ƙiyasi sai an samu illar da ta haɗa tsakanin wannan da wannan da za a yi ƙiyasi a kai, to kuma ba a samu wata illa da za ta sa a ɗauko hukuncin dubura a bashi hukuncin farji ko hukuncin ainihin wato a zakari ba. An fahimta ko? Wannan kuma shine mazhabar Malik, mazhabar Thauri, su sun tafi akan dubura, mutum ya taba duburarsa alwalarsa tana nan. Khilafan li Shafi'i, anan ma sun sha bamban da Imamu Shafi'i. Shi Imamu Shafi'i a nasa fahimtar ko tasa fahimtar da kuma tasa mazhabar, shi yana ganin alwala tana warwarewa. An fahimta? Amma in ba wannan ba, wannan shine kaulin Imam Malik, Imam Thauri sun tafi akan wannan magana ta Imam Abu Hassan Ash-Shadhili, cewa in mutum ya taba duburarsa alwalarsa tana nan. Imam Shafi'i ne yake da ra'ayi daban, shine yace idan mutum ya taba duburarsa alwalarsa ta kare. Sannan ragowar abubuwan da muka ambata na shafar ainihin wato marena, da kuma jin daɗi, da miƙewar zakari, da tunani, wa'annan duk gaba ɗayan su ba sa cikin abubuwan da ke warware alwala. Mabaniyun ala adami dalil ala annaha tanqudu, duk gaba ɗaya an gina hukuncin ba sa warware alwala ne akan rashin samuwar dalili da ya nuna cewa suna warwarewa. Ba wani dalili da ya nuna in mutum ya taba marenansa alwalarsa ta kare. Ba wani dalili da ya tabbatar da cewa idan zakarin mutum ya miƙe ba mazi ne ya fita ba, ya fitar da shi bai fitar da mazi ba zai sake alwala. Ba wani dalili da ya nuna cewa idan mutum ya yi tunani ya ji daɗi alwalarsa ta kare. Ba dalili. To shi yasa bin maganganun da malam ya kawo, ya kawo su ne saboda ba dalilin da ya nuna cewa in an yi su alwala ta kare. Na fata an fahimta. Fara'an, mala ya ce fara'ani ga wasu rassa guda biyu, wasu wani reshe ne guda biyu. Al'awwal reshe na farko, al-karkaratu shadidatu tujibul wudu'a, kukan ciki mai tsanani yana wajabta alwala. Ma'ana idan mutum cikinsa ya abin nan ya rugunzume, irin kugin cikin nan da kuka da ciki yake yi da ruri, to wannan yana wajabta wa mutum sake alwala. Wannan shine abin da shi mawallafin littafin ya ambata. Wannan kaulin shi ma an gina hukunci ne akan al-ihtiyab, ba wai an gina hukunci bane akan wani nassi sare, an gina hukunci ne akan ihtiyadi, saboda rurin cikin nan akwai yiwuwar lokacin da cikin yake ta ruri, yake ta abin nan yake ta ƙara mai tsanani, akwai yiwuwar cikin ƙarar mutum ya fitar da hutu ko ya yi tusa. To shi yasa saboda ihtiyadi sai aka ce ƙara ciki yana warware alwala. Amma hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna rashin wajibcin sake alwala dan cikin mutum yayi kuka ko dan cikin mutum ya rude. Shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akharaja minhu shay amla fala yakhruju min almasjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadisin da ya gabata hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya samu wani abu, wata damuwa a cikin cikinsa, cikin sa ya rikirkice ya rude, ya dinga ihu yana ruri, sai yake kokonto a kharaja minhu shay amla, wani abu ya fita daga cikin nan nasa sakamako, wani abu ya fita sakamakon kukan cikin ko kuma wani abu bai fita ba, fala ya kharuju min almasjid, manzo Allah yace kada ya fita daga masallaci, ya ci gaba da sallah hatta yasma'a sautan, har sai in yaji karar, in tusace yaji kararta, au yaji da rihan, ko kuma da cikin nasa ya murda ya karar su kuma ya juwari. To da alama lokacin da cikin yayi wannan ainihin wato karar yayi ruri mai tsanani, to tusa ta fita. Amma in ba wannan yaqinin ya sabu ba alwalarsa tana nan, wannan kukan ciki shi kadai ba zai warware mutum alwala ba. Ina fata an fahimci wannan. Athani reshe na biyu, qala fil kitab, mallan ya faɗa a cikin littafi yace in salla, idan mutum yayi salla, wa huwa yudafi'ul hadath, alhalin wasu sun ce fil kitab din nan mudawwana, cikin littafin mudawwana, qala fil kitab, a cikin mudawwana kenan. In salla, idan mutum yayi salla, wa huwa yudafi'ul hadath, alhalin yana matsa da kari, yana tunkuda kari, yana koma, ma'ana fitsari yake ji amma yana matsa shi yana mai da shi, bayan gari yake ji amma yana matsa bayan garin yana mai da shi, shine yudafi'ul hadath a'ada abadan. To a cikin mudawwana sai aka ce ya sake sallarsa har abada, ma'ana wannan sallah da yayi ta a wannan hali na matsa-matsan fitsari ko bayan gari, to wannan sallah ta baci sai ya sake ta har abada ana bin sa wannan sallar. Wa qala al-ashyakh, malamai sai suka yi fashin baki wa wannan magana, sai suka ce in mana'ahu zalika min tamamil fara'id a'ada abadan, wa in mana'ahu min tamamis sunan fil waqti, wa in mana'ahu min tamamil fada'il fala i'adata alai. Sai suka kasa mas'alar matse fitsari ko matse bayan gari, sai suka kasa su suka yi musu hukunci guda uku. Sai suka ce idan wannan matsa-matsan karin, matsa-matsan da yake yi ya hana shi cika farillai, baya iya yin ruku'un kirki saboda a matse yake, baya iya yin cikakkiyar sujada saboda a matse yake, zaman tahiyarsa in ka ganshi zaka san yana cikin damuwa a takure yake, a haka yayin sallar, to wannan suka ce a'ada abadan, sallarsa ba ta yi ba, sai ya sake ta har abada ana bin sa wannan sallar, ya sake ta har abada. Tunda ma har wannan fitsarin ko wannan bayan garin har ya hana shi ya cika farillan sallah, to sallarsa ba ta yi ba, sai ya sake. Wa in mana'ahu min tamamis sunan, idan kuma wannan karin na bawali ko gaidi din ya hana shi ya cika sunnoni ne a ada fil waqti, to ya sake sallan akwai lokaci, in akwai sauran lokaci to an so mustahabbi ne ya sake wannan sallar da ya dadda da fitsarin ba wani kama shi sosai ba, ya cika farillai kawai sunnonin ya dan dinga tattawewa, wannan bayan garin bai hana shi cika farillai ba, sunnonin kawai yasa ya dan dinga tattawewa. Ina fata an fahimta. To wannan sun ce an so ya sake sallah in akwai lokaci, in ya shiga ban daki ya biya bukatar su, to in ya fito ya alwala ya sake wata sallah istihbaban. Wa in mana'ahu min tamamil fada'il, idan kuma wannan karin ya hana shi cika mustahabbai ne, fala i'adati alayhi, sallarsa ta yi kawai, babu sake sallah akan sa. Sai aka duba aka ga kawai jalsatul istiraha ce baya samun yi. An bayyanta yana yin jalsatul istiraha amma saboda ya yana dan sanye mazai sallar yaje ya shiga ban daki ya bayan gari ko ya abin nan sai ya sa irin wayannan mustahabban irin su jalsatul istiraha baya yi. To inda iya wannan karin ya hana shi fitsarin bai hana shi farillai ba bai hana shi cika sunnoni ba kawai ya dai hana shi ainihin wato ya cika mustahabbai ne to wannan babu sake sallah akan sa sallar sa ta yi. Ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana yin sallah a irin wannan halin na mutum yana matsa da bayan gari ko fitsari kamar yanda yazo cikin fadin salata bi hadarati ta'am wala huwa yudafihul akhbathan hadisin muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah alhalin abinci yazo in abinci ya halartu to a ci abinci dan a samu khushu'i a sallah. Wala huwa yudafihul akhbathan haka babu sallah ga wanda karrai karuruwa guda biyu suke matsa da shi wato wanda ya matsi bawali ko bayan gari. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul wa huwa haqin. Manzan Allah ya hana mutum yayi sallah wa huwa haqinun yani habisul bawl aw al-ga'ib alhalin ya tare bawali ko ya tare gaidi ya takure shi to manzan Allah ya hana mutum yayi sallah a wannan yanayin. Ina fata an gane wannan shi ma hadisin Ibn Majah ya fitar da shi kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami. Sannan akwai hadisin Abi Daud daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada ahadukum an yadhhaba lil khala idan ɗayan ku yana so ya shiga ban daki wa qamatis sala kuma gashi an ta da sallah fal yabda bil khala ya fara shiga ban dakin tuko abba imja. To wannan kaga shi ma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi kuma Sahihul Albani fi Sahihul Jami. Malai yace hikimar da take cikin wannan wallahu a'lam anna zalika yamna'ul khushu'a fi sala hikimar cewa kar mutun ya shiga sallah yana matsa da bayan gari ko fitsari hikimar shine kada wannan matsin da ya shiga ya hana shi khushu'i a sallah. Fal matlubu fi sala an yatafarraga almusalli biqalbihi liibadati rabbi abunda kuma ake nema a sallah shine mai sallah ya kakkabe zuciyarsa lokacin da yake sallah ya zamanto kawai ba kowa a cikin zuciyarsa sai Allah subhanahu wataala. To da haka duk wani abu da zai dan tauye shi ko ya dauke masa tunani ba a bukatar sa a sallah. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa la yaqulu salatu wai baya bata masa sallah wannan matsewar da yayi baya matse masa baya bata masa sallah khilafan lidh-dhahiriyya sabanin yan mazhabar zahiriyya su kam sun ce ba wannan tafsilin su a mazhabin zahiriyya ya hana shi cika farilla a mustahabbi ya hana shi su kawai an ce la salata wala huwa yudafi'ul akhbathan babu sallah yana matsa da karuruwa da haka zahirin hadisin ba wai sai ya hana ka cika farillai ko cika abun nan ba kawai ka je dan ka samu khushu'i har mustahabban din su samu a cikin sallah. Lakinna tafsilul ladina qalahu naqalahu anil ashiyakh tafsilun hasan sai dai wannan malam yake cewa wannan karin bayanin da malam mai iziya ya dauko mana shi daga wajen malamai cewa in ya hana shi cika farillai sallah ta baci in ya hana shi cika mustahabbai bai kyauta ba sallar sa tayi amma inda lokaci ya sake in ya hana shi cika sunnoni kai in ya hana shi cika mustahabbai kuma babu komai sallar sa tayi yace wannan tafsili ne wannan bayani ne mai kyau li'annahu la mujiba li ibtali salati illa idha mana'ahu min ada'il fard domin babu wani abu da zai wajabta a bata masa sallar sa sai dai idan wannan karin ya hana shi bayar da farilla wallahu a'lam. Na uku zawalul aqal gushewar hankali an shiga wata gaba yanzu mun gama waccan zawalul aqali daga cikin sabubban da ke sa alwala ta warware bayan shafa da muka yi magana a can baya bayan abin da ya shafi ainihin wato karkaratu shadida da muka yi magana to yanzu kuma ga abu na uku daga cikin asbab da suke warware alwala zawalul aqal gushewar hankali bil ijma ta hanyar suma awul junun ko ta hanyar tabin hankali hauka aw sukur ko ta hanyar maye kana sukur bi haramin aw halal shin mayan ya kasance da abun haram ne ko da abun halal wani abu ya sha na sa maye wanda yake haramin ne a shashi ya sa shi maye ko kuma a wani abu ya sha wanda halal ne a shashi kuma da ya sha sai ya sa shi maye daidai tun da yayi maye daidai ya shigo ciki aw bi naumin haka alwala wato aw bi naumin ko da bacci in taqula idan baccin yayi nauyi wadala kuma yayi tsawo au kasura ko kuma ya gajarta ma'ana wadala au kasura yayi tsawo ko ya zama gajere inda yayi nauyi shi ma alwala tana iya warwarewa da shi bi khilafin nawmin khafif sabanin bacci mara nauyi fa innahu la yanqudu wannan baya warwar alwala walau dala ko da yayi tsawo to wanne ne ba ya zamu iya gane bacci mai nauyi ko mai tsawo ko mai nauyi da mara nauyi to sai malam abul hasan ash-shadhili sai ya ga mana wani ma'auni da zaka gane kai baccinka yayi nauyi baccinka bai yi nauyi ba sai yace walau da wa huwa allazi fa innahu la yanqudu shi mai mara nauyin baya warwar alwala walau dala ko da yayi tsawo wa huwa allazi yash'uru sahibihi shi mara nauyin shine wanda mai yin sa yana jin bi man yadhhabu wa man ya'ti yana jin wanda ya wuce da wanda ya tawo gashi dai gangadi yake ban kazo in aka zo aka wuce duk da ba zai gane waye ya wuce ba amma dai ya san an wuce can kuma an kuma dawowa yana jin karar takalma an kuma wucewa ta kusa da shi duk da bai bude ido ya ga waye ba to duk mutumin da yana bacci amma yana ankara da irin waɗannan abubuwan yana jin motsi in an wuce ta kusa da shi yana jin dawowa yana jin wannan to wannan baccin sa bai nauyi ba koda ya dau mintuna masu tsawo yana irin wannan gangadin alwalar sa tana nan wasaqilu shi kuma baccin mai nauyi huwa allazi la yash'uru sahibihi bidhalika shine wanda mai yin sa baya jin haka za a zo a wuce bai san an wuce ba a dawo bai san an dawo ba wannan baccin sa yayi nauyi in ya tashi kawai sake alwala an fahimta to sai malai yake cewa an shar'anta yin wanka idan an farfado daga suma idan an mutun ya suma to an wato an shar'anta yin wanka sakamakon farfadowar sa saboda tabbatar hakan daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo cikin hadisin ummul mu'minin Aisha wa zalika fi maradihi al-akhir wannan ko ya faru ne a rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe inda ya dinga suma din nan in ya farfado sai a dibo masa yace a dibo mai ruwa sai yaje wanka kuma in yayi wankan can kuma wannan yanayin na sakaratul maut ya kuma bugarsa ya kuma suma can kuma in ya kuma farfadowa sai ya sake sa a kawo mai ruwa ya kuma yin wanka to sai aka ce an yi kiyasin haka wato wa yuqasu ala man afaqa min aljunun aw as-sukur an kuma yi kiyasin yin wanka ga wanda ya farfado daga ciwon hauka ko wanda ya farfado daga suma kuma wa qad hukiyal ijma ala naqd alwudu bil junun wal ijma'i was-sukur an ruwaito ijma'in malamai akan warwarewar alwala idan mutun tabin hankali yayi alwala to yana da irin wato rashin hankali na dan lokaci wani lokaci sai a ga in yanayin yazo sai ga ya fita daga cikin yanayin sa to sun ce alwala tana warwarewa idan an yi haka wal ijma ko an suma was-sukur ko kuma an yi maye malamai sun an ce an ruwaito kamar yanda yazo cikin Manarus Sabil sharhud dalil suka ce wannan malamai sun yi ijma'i cewa wayannan suna warware alwala wa amman nawm amma shi bacci to wannan shine dalilai suka dinga kai kawo game da warwarewar alwala saboda bacci daga ciki akwai waɗanda suka nuna cewa bacci shi ma kari ne da aka yana warware alwala kamar hadisin Safwan bin Assal Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya amuruna yana umartan mu idza kunna musafirina in mun kasance muna matafiya annam saha khifafana mu shafi huffun mu wala nanza'aha kada mu cire huffun thalathata ayyam kwana uku min ga'idin saboda mun yi bayan gari kan mu cire wa baulin saboda mun yi bawali kan mu cire wa naumin saboda mun yi bacci kan mu cire illa min janabatin sai dai in janaba muka yi shine kawai zai samu cire kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jero abubuwa ga'idin baulin naumin to sai wasu malaman suka ce to shi ma bacci a shekari tunda a cikin hadisin ainihin wato Safwan bin Assal ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi cikin jerin gwanan karrai an fahimci wannan hadisi ne wanda yake Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Majah a dusur ruwaito wannan hadisi ne hasan sannan akwai hadisi na biyu al-ainu wika'us sahi faman nama falyatawadda ido madaurin dubura ne idan yayi bacci ka saki alwala kawai ido shine tazugen dubura da aka yin idan ka biyu to kaga dubura a daure take amma da zarar ido ya rintsa to tazugiya kwance an fahimta ido shine madaurin duburaka in idan ka biyu duk abin da ya faru a duburaka ka san cewa alwalaka tana nan ko bata amma da idan ka ya rufe to yanzu ta zuge ya kwance anything can happen abba imta to shi yasa sai suka ce wannan hadisin shi ma sai aka kawo shi cewa al'ainu wika'u sahi aino wato ido shine madaurin dubura faman nama duk wanda ya bacci fa laita wadda kawai sake alwala hadisi ne wanda yake sahihi ne duk da akwai maganganun malamai game da ingancin sa hadisi ne wanda imamu abu daud ya rawaito shi hadisin muawiya bin abi sufyan sahahul albani fil irwa albani ya inganta hadisin cikin irwaul galil an fahimta sannan ya sake fitar da shi ta wata hanyar ta hanyar abdurrahman bin aiz an aliyin a wannan hanyar ita ce munqati'a sabida abdurrahman ibnu aiz lam yasma' min ali ba wani hadisi da ya jiyo daga ali da aka an samu inqita'i tsakanin abdurrahman bin aiz da ali wa fihi illatun ukhra sannan dai ita wannan hanyar tana da wata illar daban domin riwaya ce ta baqiya bin wadin a baqiya anil wadin bin ata wa huwa sayyi'ul hibs shi kuma sun ce ba shi da kyan hadda an bayyanta wa unkira alayya hadha alhadith shi yasa an masa inkarin wannan hadithin hakan kana son wannan karin bayanin ka koma mizanul i'tidal na imamu dhahabi da kuma at-talkhisul habir na ibnu hajar da haka hanyar ta farko da muka karanta hadisi ne wanda ya inganta albani ya inganta amma akwai wata hanya wadda bata inganta ba to wannan kaga shi ma yana daga cikin abin da yake nuna kaman shi baccin kari ne daga cikin abin da yake nuna kuma bacci ba kari bane kuma baya wajabta saki alwala shine akwai hadisin Anas ka fahimci wannan ina so ku dinga tafiya akan wannan masalolin ku dinga bina Allah ya saba ni kadai nake ta abin nan ma kun ji waccan gaba ta farko bacci menene a waccan gaba ta farko kari ne hadisan nan guda biyu duk da na karanta an kawo su ne a matsayin bacci menene kari to yanzu kuma akwai wanda suka ce bacci ba kari bane balle in an yi shewaro da alwala su kuma sai suka kafa hujja da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda suka ce uqimatus sala ai akwai ran da an tada iqamar sallah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan manzon Allah shi kuma yana ganawa da wani mutum kuma ganawar ta danyi tsawo falam yazal bai gushe ba yana ta ganawa da mutumin hatta nama ashabu har sahabban sa suka yi bacci thumma jaa sannan yazo wannan yana ta haka wannan yana ka duk ana ta gengedi kuma yazo fa sallabihim yayi musu sallah inda bacci kari ne ya za a ce sahabbai ba su san bacci kari bane su yi baccin kuma a tada sallah su zo su tashi su je su yi sallah an fahimta wannan hadisin imamu al-bukhari ya rawaito shi da imamu muslim wannan lafazin na muslim ne akwai hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda a kissan nan ta kwanansa a gidan kanwan mahaifiyarsa ko yan mahaifiyarsa maimunatu bintul harith matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ai ya taba zuwa gidan ya kwana a cikin kissar sai yace thumma nama sallallahu alaihi wasallam yace sannan manzon Allah sai ya danyi bacci hatta sami'tu gadidahu har sai na dinga jin munsharin sa aw kadidahu har sai da na dinga jin munshari annabi sallallahu alaihi wasallam alama kagan ka ji munshari alama bacci yayi me yayi nauyi thumma kharaja ila salat sannan kuma daga manzon Allah ya fita wajen ya taho wajen sallah ko bai saki alwala ba a wani lafazin yace fa sallahu wa lam yatawadda yazo yayi sallah kuma bai saki alwala ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim sannan akwai wani hadisin har wayo ce faj'altu idza aghfaytu ya'khudhu bi udhn bi shahmati udhni Abdullahi dan Abbas yace lokacin da annabi kuma wato ya tashi yana sallah sai ni ma na tashi nayi alwala na zo na bishi muna sallah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kama fata kunne na wajen da yake da laushin nan yana dan murzawa yana kama in ya gana bacci ya dauke ni in ya gana dan gingidi haka ina yana sallah ina bin sa ya ga ina gingidi sai dan kama kunne na yana murzawa dan in farka daga bacci kaga daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yaje ya saki alwala wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi akwai kuma hadisin Anas dai har wayo Allah ya kara masa yadda yace kanu yantaziruna al-isha yace sun kasance suna jiran sallar isha manzo Allah ya zo ya musu sallar isha fa ya namuna su yi bacci sun mai salluna sannan kuma manzo Allah ya fito daga gidansu tashi su yi sallah wala ya tawadduuna ba sa canja alwala wannan shi ma hadisin Imam Muslim ya fitar da shi an fahimta to dangane da waɗannan hadisai guda biyu bacci kari ne ko ba kari bane na'am dangane da waɗannan hadisan da muka gama karanta yanzu, bacci kari ne ko ba kari bane? Ba kari bane. Mazhabin farko kuma bacci kari ne ko ba kari bane? To kaga kenan malamai sun tafi akan waɗannan mazhabobi guda biyu. An fahimta? Akan waɗannan mazhabobi guda biyu na bacci kari ne ko ba kari bane, to malamai sai suka tafi akan wannan mazhabul jam wa mazhabut tarji. Su kuma da suka zo suka kalli mas'alolin, ga wasu sun ce bacci kari ne, wasu sun ce bacci ba kari bane. Su da suka tashi, wasu sai suka yi kokarin jam'in hadisan. Da waɗanda suka kawo hadisan tun na farko suka ce bacci ba kari bane, da waɗannan da suka kawo hadisan suka ce bacci kari. To wasu su kuma malamai da suka tashi sai suka ɗauko da wancan hadisin da waɗannan hadisan, sai suka hada su suka yi jam'in su, suka yi musu hukunci. Wasu kuma malaman sai suka ɗauki mazhabar tarji, sai suka kalli dalilan kawai, sai suka rinjayar da wani dalilin akan wani dalilin. Faman jama'a bainal adilla, waɗanda suka haɗa tsakanin dalilan da dalilan waɗanda suka ce kari ne da waɗanda suka ce ba kari bane, to da suka tayi sai suka haɗa tsakanin dalilan, sai suka ce innan nauma, shi bacci, laysa bihadathin, ba kari bane shi a karan kansa, walakinnahu madhannatul hadath, shi dai akwai zato mai karfin na a iya samun kari. An fahimci wannan azancin? Shi a karan kansa bacci ba kari bane, amma akwai yiwuwarin ana yin sa a karin. Akwai kokonto akan haka? Wanda ya bacci kamar yadda muka ce al'ainu wika'us sahi, zai iya yiwuwa tunda ya riga ya yi bacci bai san ya yake ciki ba, zai iya ya yi tusa ma bai sani ba, ko? Kai akwai wanda saboda magagin bacci wani zai iya tashi ma ya shiga ban daki ya kama ruwa ya zo kuma ya dora daga inda ya tsaya, kuma an jima a dinga musu da shi ya ce ya alwalarsa tana, a ce kana buna fa zauna ka shiga, ya ce shi bai shiga ba, ko ba irin wannan masu magagin. Kenan kaga mazannatul hadar, shi baccin mazannatu hadar, shi a karan kansa ba kari bane kaman fitsari da bayan gari, amma akwai yiwuwar in an yi shi fitsarin ya samu, bayan garin ya samu, da duk sauran abubuwan da ke warware alwala da za su iya samuwa sanadiyar mai bacci. Amma in duk waɗannan ba su samu ba, shi baccin shi karan kansa kari ne ba kari bane a mazhabar jam'i. Ma'ana mazhabar malaman da suka ce bari mu hada dalilan mu fitar musu da hukunci, da suka tayi sai suka ce to shi abinda muka gano, in mun dauko hadisan waɗanda suka ce bacci kari ne da waɗanda suka ce bacci ba kari bane, in mun hada su sai muka fitar da wata natija guda daya. Natijar shine bacci shi a karan kansa ba kari bane, amma kuma akwai zaton karin ya iya samuwa an yi shi. Wannan ya zama wadi. To mazhabar tarji, akwai mazhabar rinjayarwa. Su kuma fa minal ulama, a cikin malamai, man rajjaha nususan lati tufidu annahu hadath yanqudu alwudu'a, akwai waɗanda suka tafi su kuma sai su ma nan sai mazhabar ta zama guda biyu, su masu tarjihi, wasu sai suka rinjayar da nassoshin da suke nuna bacci kari ne, da haka a kan karkashin wannan sai suka ce alwala ta kari. A bangaren su ma an samu sun bangare gida biyu. Wasu kuma sai suka kalli hadisan, su kuma sai suka karkata gurin da yace bacci ba kari bane, a karkashin wannan sai suka fitar da natija cewa wanda ya bacci alwalarsa tana nan. Allah ya sa kuna tare da ni. An fahimci wannan? To fa qala innahu laysa bihadathin wala yujibu alwudu'a mutlaqan, akwai waɗanda suka tafi akan cewa bacci ba kari bane, don haka tunda ba kari bane ba ma ya wajabta alwala kwata-kwata. Wa kullun qad qala bihi ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma duk kaulukan nan a kawal din nan kowanne akwai tim mai karfi daga sahabban manzo Allah da suka dauki ɗaya daga ciki suka tafi akai. An fahimta? Sai ya zama daga waɗannan mazhabobi guda biyu sun yi reshe, sun haifar da mazhabobi da yawa a wajen malamai ma'abota ilimi, wanda sai da aka samu mazhaba guda takwas, sun kai mazhabobi guda takwas, daga guda biyun nan suka yi reshe, wannan ita ma ta sake reshe, wannan ita ma ta bantare ta sake yin reshe, sai da aka samu mazahib guda takwas a karkashin wannan matsala guda biyu. To kila ba mu sai mun kawo su ba, yanzu rajihin kauli muke nema. To sai malamin ya ce warrajihu minha wallahu a'lam, warrajihu minha wallahu a'lam, zancen da yake mafi rinjaye a cikin waɗannan zantuttukan, amma fa Allah shine masani, shine abinda mawallafin littafin nan Abul Hasan Ash-Shadhili ambata cewa annan naumul mustagharik alladhi laysa ma'ahu idrakun bihaythu la yash'uru an-na'imu biman dhahaba wa man ya'ti yu'tabaru naqidan lil wudu li annahu madhannatul hadath wa amma an-naumul khafif alladhi huwa an-nu'as fala yanqudu li annahu laysa madhannatul hadath wa bihi tajtami'ul adilla walhamdulillah.
Amma yanta
sai suka ce a karkashin haka mu koma kan maganar Abul Hasan Ash-Shadhili da yace bacci mai nauyi wanda in mutun yana yi baya iya riskar komai, a karkashin haka ma baya iya gane an zo an wuce an dawo, to me wannan baccin, ana kirga wannan baccin a matsayin mai warware alwala, saboda duk baccin da ya kai har a wuce baka san an wuce ba, a dawo baka san an dawo ba, to tusa ma zaka iya yi baka san kai ba, da haka wannan alwala ta warware in an yi irin wannan baccin. Amma baccin da yake mai sauki wanda gangadi ne, wannan baya warware alwala, saboda mai shi a ankare yake, baccin da ya gashi yana yi amma yana dan jin wasu abubuwa, yana idraki, to wannan ba a tsammanin har kari ya fito masa ba tare da ya sani ba, to wannan shi in mutum ya yi shi alwalarsa tana nan, kuma da wannan ne zaka tattara dalilan gaba daya, mafhum? Kuma wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba, kuma shine abinda ainihin wato Allama Ibn Uthaymeen rahimahumullah wannan shine shi ma ra'ayinsa. Hasheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen yake cewa zancen da yafi zama sahihi annal madar fi naqdil wudu ala al-ihsas fa ma dama annal insan yahissu bi nafsi law ahadatha fa inna nawmahu la yanqudu wudu'ahu wa in kana la yahissu bi nafsi law ahadatha fa inna nawmahu yanqudu. Shine dai bayanin da muka karanta, an gane mas'alar bacci yanzu kenan, bacci mai nauyi wanda mai shi baya iya riskar abubuwa yana me ina warware alwala, bacci sama wanda shi kuma baya mai shi yana ankara da wasu abubuwa, yana jin an wuce yana jin an dawo, shi kuma fa shikenan kawai. Wa ya harumu alal muhdith as-sala, ya haramta ga mai kari as-salatu yi sallah, wa dawafu da dawafi, wa sujudu tilawa da sujadar da ake yi ta tilawa, ko wasu gurare a cikin Alkur'ani wanda in an karanta wasu ayoyi ana yin sujudu tilawa, wa sujudu sahawi, haka idan mutum ba shi da alwala kamar yanda ba zai sallah ba, ba zai yi dawafi ba, ba zai yi sujudu tilawa ba, to haka ma ba zai yi sujudu sahawi ba kabli ko baji, wa massul mushafi, haka idan mutum yana da kari to ba zai taba Alkur'ani ba biyadihi da hannunsa, aw bi'udin ko da wani ainihin wato wani sanda ko wani itace, wa hamluhu, haka ba zai dauki wannan Alkur'anin ba bi khariidatin, daga faka, wannan jakar da ake sa Alkur'ani a ciki, khariida sun ce ita ce jaka mai madauri, an fahimta, ita ce khariida, aw ilaqatin ko maratayi, Qur'anin an rataye shi a jikin wani abu, kace to ai ba Qur'anin ka dauka ba, da maratayin ka dauka, ko kuma gafakar ko jakar da ke cikin sa kawai ka dauka, in irin Qur'anai ne yanzu da ake yin su, wanda ake abin nan su za ga su masu izu bibiyu da yar jakar su a ciki, kace to ai jakar ka dauka ba Qur'anin ba, ko iya ainihin wato maratayin ka rike ba Qur'anin ka tafa duka ba, duk ba za ka taba ba da wani dan sanda haka, kace bari ka dauke shi daga guri kaza ka canza ma guri, ba za ka dauke shi ba bi khariidatin da jaka aw ilaqatin ko maratayi, wa yajuzu, amma yana halatta massul lawhi, taba allo da aka rubuta alqur'ani lil muallim ga malami, wal mutaallim da almajidi dalibi kenan, ala gairi wudu'in ba tare da alwala ba, wannan ana iya yi, an fahimta, a makarantunmu na allo ka gan kaje ka rubuta kai rubutu, wani yana rubuta sumuni, wani rubu, wani gashi nan dai, to mutum ya rubuta zai je wajen malam ko alaramma ai masa darasu, shi ma malam kila zai dauki alkalami ya magyare-gyare a inda ainihin wato yayi kuskure, to yanzu taba alqur'anin da shi dalibin ya dauko dan a biya masa da kuma biya wanda malamin ya kama Allah shi ma ya duba ya karanta masa wannan duk ana iya yin sa ba tare da alwala ba wa masul juz'i haka da shafar wani juz'i wani bangare na alqur'ani lil muta'allim ga mai neman karatu wato dalibi walau kana baligan ko da baligi ne wa yukrahu amma an karhanta taba alqur'ani lisibyan ga kananan yara masul mushaf wa yukrahu lisibyan an karhanta ga kananan yara masul mushafi aljami'i lilqur'an taba mushafi takaddun da suka tattare alqur'ani gaba ɗaya izu 60 min gairi wudu'in ba tare da alwala ba game da haramcin sallah akan wanda yake da kari wannan akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan bi gairi tahurin Allah baya karbar sallar da babu tsarki ba alwala hadisin muslim amma game da abin da ya shafi dawafi akwai hadisin ad-dawafu bil baiti salatun dawafi a dakin Allah wai sallah ne illa anna Allah abaha fihi al-kalam sai dai Allah ya halatta a iya yin magana a cikin dawafi kawai shi ma kamar sallah yake to tunda kamar sallah yake kaga ba za a yi shi ba sai da alwala kenan amma dai shi bambancin su da sallah ana iya ana dawafi ana magana an bayyana yake cewa wannan hadithin sahihi ne amma mawquf sahihun mawqufan Imam Tirmidhi ya ruwaito shi marfu'an wa sahahul albani fi irwa wa huwa fi musnad ash-shafi'i mawqufan wa huwa asahhu wallahu a'lam hadisi ne mawqufi ba daga ba marfu'i bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa a wajen malamai akwai wato sabanin malamai wajen ingancin sa marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce walau thabata lam yulzim at-ta'ib bil wudu li'annahu la yalzamu minhu annahu yushbihu as-salata fi kulli shay'in bi haythu yushtaratu lahu ma yushtaratu lis-salah suka ce ko da ma hadisin ya inganta baya lazumtawa mai dawafi lalle sai yayi alwala domin la yalzamu minhu annahu yushbihu as-salah baya lazumta cewa yayi kama da sallah ta kowace fuska ta yanda za a ce shi ma an shartanta masa sai an yi ainin alwala in za a yi shi kamar yanda sallah ma sai an yi alwala in za a yi ta shi yasa shekul islam yace tabayyana li anna taharatul hadath la tushtaratu fi dawab sai yace abinda na tattara na bayani abinda ya bayyana a gare ni tsarkin kari ba sharadi bane a dawafi wala tajibu fihi bila raibin alwala ba ta wajaba a cikin yin dawafi babu ko kokonto walakin tustahabu fihi taharatu sughra ayani alwudu mustahabbi ne in zaka yi dawafi kai alwala ba wai wajibi bane in zaka yi dawafi a dakin Ka'aba wannan kana iya yin me alwala istihbaban ba wai wajibi bane fa innal adillata shar'iyya inma tadullu ala adami wujubiha fihi domin dalilai na shari'a suna nuna rashin wajibcin yin alwala cikin dawafi walaysa fi shari'ati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fihi kuma a cikin shari'an nan tamu ta musulunci ba wani dalili da ya nuna wajibcin yin alwala ainihin wato a cikin ainihin dawafi to sai mas'alar tilawatul qur'an kuma an ce lokaci yayi to ina jin sai mu tsaya akan tilawa alqur'ani insha Allah ko dan shi ma nan akwai maganganu game da shafar alqur'ani da sauransu su ma nan maganganu ne waɗanda insha Allah sai mu goya sun mun karasa sai mu shiga fasalin gaba sati mai zuwa in Allah ya kai mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك